أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 16 da watan rabiul akhir shekara juma'a al-akhir shekara ta 1445 wanda ya dace da 29 ne da watan Disamba shekara ta 2023 miladiyya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimatullahi ta'ala alayh zan mu tashi muna cikin wannan shine darasin mu na 142 muna cikin kitabu salatul idain ne ko sallar idi guda biyu zan mu tashi babu na uku kafin wannan kamar da muka saba an nana sharaba hasina karanto wata mas'ala ko dai ko bi a cikin wanda nan na shara shine fawaidun wal ba'ith min tafsiri diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil na Abdullah ibn Fawdi rahimahullahu ta'ala a cikin suratul baqara diya utawil tafsirin shi tafsiri ne wanda ke cike da gulagule na ilimi mutawassil ne amma ya biya bukata game da mudawwalat takaitacce ne mujallal hudu ne amma ya biya maka bukata game da mudawwalat na tafsir to lokacin ina nazarce shi na dauki fawaid da dama masu dimbin albarka a cikin baqara da ma sauran suwar da dama amma wanda na dawwana dai su ne na baqara dan su manhasu shine dan su zaburar da mai karatu dalibi mai himma da kwazo akan neman wannan tafsiri mai albarka wanda muna kyautata zatan Ramadan in Allah ya kai mu mai yiwa mu sa shi a matsayin daukar karatu na tabanna abin nan na tafsiri yana biyan bukata game da mudawwalat da dama nan gurin ga mas'ala guda wanda zike bayyana mana a inda Allah madaukin sarki a baqara aya ta 60 wa izin taska Musa li qaumi hifa qulna durbi asakar azar ka tuna lokacin da annabi Musa ya nemi shayarwa ga mutanen shi sai muka ce idribil hajara bi asaka ka bugi dutse da sandakka har zuwa karshe dai sai nan gurin al-imam yake cewa wa alamu anna hazihil qisas li bani isra'il lamma siqatil baqara li tazkirin ni'amina sab fiha nisbatul qawli fi wa iz qulna yace ka sani cewa lokacin da ita wannan sura ta cikin suratul baqara an koro wannan ayoyi ne saboda zayyana musu da zano musu ni'imomin da Allah ya musu yana nihin goranta musu ne to sai ya nasaba magana zuwa gare shi me ce ba iz qala Allahu ko iz qala rabbuka yace wa iz qulna muka fada dan saboda yana son bayyana musu ni'imomin sai ya dace ya amfani da damiri nashi na karan kanshi na mai magana wa ila llahi wa nasallu zikru ragadan ko na saba kuma sai ya dace ambaci cewa ragadan ayalwace dan saboda ambatan ni'ima ne a wani gurin ko ba ambatan kawai labari ake ba ku ba su ake goranta ma ba ba bukata sai an kawo ragadan nan gurin dake da su ake gaba da gaba ake fama bayyana musu ni'imomin da Allah ba su sai ake wassa a abu ragadan sai aka bukaci fada shi anan famfajarat kuma sai aka yi amfani da shi yahi balaga game da imbajasat famfar jarat yahi yawa yahi amfani fadi game da imbajasat duk da ma'anar sa daya wa taqdimu udkhulul baba sujadan aka gabatar da cewa ku shiga kofa kuna mai su sujada aka ce yughfar lakum khatayakum yace li annahu jam'u kasaratin jam'i ne na kasara khatayakum sai ya ce wa sanazidu da sanin zan mai kari addala ala jam'u bainahuma da yake nuni akan jam'i akan da kuskure gawar kuskure da kuma hadawa sai ya ce wa sanazidu wal fa'u kuma fa'un yace fa kulu li'annahu ya'lamu taqabuhu bi dukhuli dan saboda ya nuna musu cewa bai ce ba wa kulu sai ya ce fa kulu dan saboda da mujarradin shigar zasu ci dan suna cikin bukata saboda al fa'u tufidu ta'kid yace bi khilaf ayatul a'raf sabanin aya dake cikin suratul a'raf fa innaha lamutaha bit tawbihi sabanin kissa da aka kawo ta cikin suratul a'raf yace sai ta saba da tanan dan saboda ita an bude ta da zargin sa ma aka bude ta da tawbih fi qawli ij'alna ka sanya mana abun bauta kaga wannan abun zargi ne aka buda musu da shi to sai ya dace aka ce tunda ko wannan sun yi rishin kumiya sai Allah ya ki ma ambatar nasaba damiri kan shi yace wa izkila lokacin da aka ce ya ki cewa wa izkulna kuma sai aka bar ragadan aka bar ta dan saboda nan zargi ake can kuma ana nasa wanga ta addada musu ni'imomi ne
yace wasu kuna to jami'ul akal gurin zama ya dace ya daidai da abinci sai aka ce fa kulu wa nasaba tarkul wawu sai ya dace da abar wawunki aka bar wawunki yace wa lamma taqaddama tabaddul hadina wa min qaumi musa ummatan nasaba tabidul zalimin a can baya cewa yi da yace wa min qaumi musa ummatan daga cikin al'ummata na annabi musa akwai wasu al'umma kaga tabid ne akai wasu daga ciki kuma sai ya dace da akawo minhum bi qaulihi minhum wa nasaba fa arsalna arsala ashadd min al-inzal sai ya dace ai amhani da arsala wanda shi yafi tsanani gami da al-inzal arsala yahi inzal sai akai amhani da shi nan gurin wa nasaba yazlimuna li anna zulm yazama minhu al-fiska sai aka kawo nan yazlimuna dan saboda zalimci ya kumshi har fasikanci fisk fasikanci kuwa bayya kumsa zalimci yace ku rika nura sosai da munasabat na ayoyin qur'ani muhimmi ne sosai ga wanda Allah ya ma buɗe mishi fatahin ji Abdullahi dan Fodi da inda kaga Allah ya tasarrufat a cikin littafin shi mai albarka to kasancewa da kai dalilin da yasa can an hazzafe wawun can an bar shi san an yi kaza duka Allah madaukin sarki da hikima kuma da dalilin da malami to wannan yana da kula sosai yana da huddudurar da nata'if na tafsirin alqur'ani in Allah kai mu lokacin da zan yi shi zan mu gani babu na uku a cikin kitabul idaimi al-imam al-bukhari rahimahullahi ta'ala alaihi yake cewa sai dai abun daya da yasa malamai galibi daga an kauce mishi larabcin shi mai karhi ne larabci ne mai wahala sosai yake amfani da shi da kuma ilimin muka da yake amfani da su wanda mutum bai da bincike da nazari kan su ba in ya shiga wani lungun baro mutum zai amma ba gama shi da jalalaini wajen dacewa tafsiri hadisi na 951 al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yace cewa haddathana hajjaj gaban shi me yace qala haddathana shu'ba ni nan da ramzi yin mana amwani ana wanda zan magan shi ana yace akhbarani zubaid sami'tu sha'bi kaga ana an ce haddathana an ce akhbarani an ce sami'tu kaga ni a gaba zan mun gansa ra'a sabar ma kai duka abubuwan da suke nuni kuma a yanzu zan mu ganin sai ga in at-tahammul kowanne muka ga an yi amfani da su da abin da suke nuni anil bara daga bara ibn azubi ke cewa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdubu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuduba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuduba yace inna awwal ma nabda'u fi yawmina hadha farkon abin da zan mu fara a wannan wuni namu na idi an nusalli shine mu yi sallah summa narji'u sannan sai mu koma gida fa nan har sai mu yi suka fa man fa'ala hadha duk wanda ya aikata haka faqara asaba sunnatana ya dace da sunnan mu inji annabi alaihi salatu wassalam a cikin sallar idi ibn rajab yace abinda bukhari yake nihi anan shine ya kafa munura da kyau hadisin tayi babu sunnatul idain li ahli al-islam sunnar idi ga musulmai yace abinda yake so ya kawo hujja da wannan hadisin cewa su mutane musulmai allati sannaha lahum nabihum abinda annabin sai sunnanta musu ranar layya shine sallah sannan bayan ta ayyanka bayan an komo daga sallah yace wannan ko abu ne inda musulmai gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa ita ce sunna a ranar layya sun yi sabani akan cewa yin hakan kin wajibi ne ko kuwa fa amma naharu amma ita layyak yace zance zai zo a gurin ta daban da sallar da layyak shin wajibi ne ko kuma kaza ne yace ita layyal zancen ta zai zo daban amma sallar idi malamai sun yi sabani yace akan maganganu guda uku ibn rajab na farko suka ce sunna ce abun sunnantawa idan mutun ya barta bai yi sabo ba bai yi zinubi ba wannan ita ce magana thauri da malik da shafi'i da ishaqa da abi yusuf da aka rawaito daga wata ruwaya daga ahmad kuma sun yi sabani kalkashin wannan shin za a yaki mutane idan sun bar idi kawai suka ce kwata kwata su ba su yi an yi magana guda biyu daga malaman shafi'iyya abu yusuf yace a umarce su kuma a buge su idan sun kiya dan saboda ta karhin nafila karhi wala qatiluhum ala dunal fara'id ba za a yake su ba akan abin da yake yaka daban bugon su daban bugo a buge su daban kenan shugaba ya je ya buge su amma yaka kuma ba za a yake su yace ba a yakan mutun abin da bai kai farilla ba wa qad yata'allaqu li hadha alqawl bi ikhbar an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalli yawm al-eid annahu asaba sunna yace wani zai riko da wannan labarin da yazo daga annabi cewa wanda yake kaza ya dace da sunna wala dalili fi amma wannan babu dalili akan cewa idi ko kuma layya sunna ce dan saboda annabi ya ce asaba sunna yace dan sunna a cikin istilahin malaman hadisi hanya kawa ake nihi da goman ma kamar yadda Allah yake cewa sunnatullahi allati karhalal min qabl wal qawlu sani magana ta biyu an ce farilla ce ta kifaya ita sallar idi fa idza tama ahlul baladi idan yan wasu gari suka yi ijma'i akan cewa ba za su yi wannan ba ba za su yi sallar idi ba za a yake su akan baranta wannan shine zahirin mazhabin al-Imam Ahmad wanda al-Imam al-Maruzi akan shi yayin nassi kuma magana ce ta jama'a da daga mana jikin Hanafiya da Shafi'iyya sai magana ta uku cewa wajibi ce akan sallar idi wajibi ce akan aini farilla ce ta aini kamar sallar juma'a wannan kuma ita ce magana ta al-Imam Abu Hanifa walakinahu la yusammihi faradan sai dai bayye kiran ta farilla wajen Hanafiya farilla daban wajibi daban shi yasa sallar wannan sallar tarawih zasu kira ta witri kai zasu kira ta da cewa wajibi ce amma ba farilla ba dan su da bambanci a wajen mustalah wannan kinsu mustalah kinsu na usulul fiqhin su wa haka Abul Farj Shirazi ya hikaito daga sahabban mu daga daliban mu yace daga Ahmad cewa farilla ce ta aini a cikin Mukhtasarul Muzani Shafi'i yake cewa man wajaba alaihi hudurul juma'a wajaba alaihi hudurul idaini duk wanda halarta juma'a ya zama tilas akan shi to halarta idi ya zama tilas akan shi kene yace kaga wannan kirara nasi ne yake akan cewa wajibi farilla ce akan aini yace wannan bai saba ma ijma'in musulmai ba kamar yadda wasu suka yi zato wa kasirun min ashabihi ta'awwalu nasahu bi ta'awulatin ba'ida hatta minhum man hamalahu ala anna al-jum'ata fardhu kifaya wasu sun yi ta tawili mai tsawo wanda ba dalili akan shi yace wasu ma sun dauka cewa juma'a kan ta ma farilla ce ta kifaya kamar idi wa aqaru ma bi ta'awwal bihi antahumalu kamar yadda wasu daga cikin daliban al-Imam Shafi'i kin sun dauka cewa juma'a ma farilla ce ta kifaya tunda Shafi'i ya kwatanta ta da idi muraduhu abinda yake nihi annal idi fardhu kifaya cewa idi farilla ce ta kifaya li anna furudul kifaya ka furudul ayan fi usulul asl wujub dan saboda farilla ta kifaya da ta abin nan da ta aini daidai suke a wajen asalin wajabtawa kowace su wajibi ce illa iyaka wacce wani yana sauke ma wani wannan wani bai sauke ma wani faqad yuqalu ana iya cewa inna shafi arada an yu'alliqa alwujub fil idi bimin yata'allaqu bihi wujub aljum'a wa in kana al-id tasqudu bi hudur ba'dun nas duna al-jum'a duk da ita juma'a ya kamanta su duk da ita juma'a babu wani bai sauke ma wani amma a asalin wajibcin yake nihi sai hadisi na 952 al-imam yake cewa haddathana ubayd ibn isma'il akhbarana abu usama an hisham an abihi an aisha an amso daga aisha qalat take cewa dakhala abubakar ya shigo radiyallahu anhu wa indi jariyatan a wajena akwai ƴan mata biyu min jawaril ansar daga cikin ƴan mata na mutanen ansar to ganni yani suna waƙe mai mata qawalatul ansar yawm bu'as da maganganun da mutanen madina suka yi a ranar yakin bu'as wanda rana ta mun yi bayanin shi qala take cewa walaysa tabi magane taini bamma ba ma waka bane qala abubakar sai abubakar baban aisha kenan yake cewa abi mazamir shaytan fi bait rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin yace goge na shaytan za a rika yi a gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam wa zalika fi yawmi idin wannan kuma an yi shi ne ranar idi kenan abubakar ya so ya hana su fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abubakar ya kai abubakar inna li kulli qaumin idan kowanne mutane suna da idin su wa haza iduna wannan shine idin mu yana wannan annabi alayhi salatu wassalam yayi mushahani akan abin da yaso ya hana su sai al-imam ibn rayy yake cewa fi hadha al-hadith ar-rukhsatu lil-iwari fi yawm al-id min al-ab wal-jina'i bi jina'il a'rab a cikin wannan hadisin mun fahimci cewa akwai rangwame ranar idi a bar yara ƴan mata su yi waƙe da waƙe-waƙen su wanda suka saba yi wa in sama azalika nisa'u wa rijal ko da manyan mata da mazaje suna jin shi dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam da matan shi suna jihad da abubakar kuma bai hana su ba wa in kana ma ahudufun misla dufil arab ko da akwai ganga tare da su irin ganga ta larabawa wanda al-imam al-bukhari ya huddo cikin karshen kitabul idaini daga ruwaya zuhuri daga urwa daga aisha cewa abubakar ya shigo a wajen shi akwai ƴan mata guda biyu yace to da fifano ta zurbani suna buga ganga suna yin kiki wan nabiyyu mutagashshin bi saubihi annabi yana lulluba da tahoshi sai abubakar ya musu tsawa sai annabi ya bude huskar shi yace bar sai ya abubakar dan yau ranar idin muci waɗannan kwaranan me nace kaga nan mahallu shahid da yace hako da akwai ganga ne nan ga ruwaya gaba da zan mutar da ta yace tudaffifani suna kidin ganga wa tadribani yace wala raiba anna al arab kana lahum jina'a yataganna bihi babu shakku cewa larabawa suna da waken sa da suke yi kuma suna da ganga da suke bugo a gurin waken kuma ya kasance waken nasu wake ne na ahlul jahiliya na yake yaken sa da suka yi da wanda aka kashe da wanda aka binne a cikin wannan abun nan suke ambata duka wannan abun gagi daga annabi alayhi salatu wassalam yana ce a'alunun nikah abubban da ke nuna ce a cikin munasabat ana ba da damar yin haka annabi yace a'alunun nikah wadrubu alayhi bil girbal ku bayyana aure kuma ku buga ganga akan shi tirmizi ya hundo shi da ibnu majah sanadin shi amma akwai rauni sanadin shi yana da abun nan rauni tirmizin ma yace hadisun garibun hasanun fi hadha al-bab yace fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana musu rangwame cikin lokuta na farin ciki da kuma ranar idi da aure da zawawwan wanda bayanan bako cikin buga ganga lokacin da ya taho da kuma wake game da haka wa ma kana fi ma'ana hada abinda ke cikin ma'anar wannan yace yayin da aka samu fatahi aka yi budin garuruwa na Faris da Romawa sai ya bayyana masahabbai cewa Romawa da Farisawa sun saba da waƙe wanda ana yin shi ana yin rawa har ana sa wannan ganga mai sauti daga cikin shi wanda ana siffanta su da abubuwan haramun ana siffanta su da abubuwa na haramu kenan su da aka yi Romawa su wannan kawa ana zancan kawa suna buga shi haka da hannu ko kuma suna wanda bai kai kawo ba amma in ya zama na kidi ne har wanda zai rika sauti yana iya irin na yanzu da zai rika hadin abinda makadin yake hada wannan shi kuma haramun ne sahabbai da suka ga Farisawa da Roma irin shi suke da suka sa shi cikin haram wanda ake yin abubuwa na ambatan sha'awa da abubuwan da suke tadar da bege wanda ke boye a cikin zuciya wanda rai yana son wannan al-mukharriju sama'u hamil al-an al-itidal wanda mai jin su zai huta daga daidaiton shi sai a lokacin sahabbai suka hana kuma suka hani gami da suka kaburra magana ma gami da wanda suke yin irin wannan wa'in kenan ka gani akwai bambanci tsakanin wannan da wancan wanda annabi alaihi salatu wassalam yake yin yake bayani akai abdullahi dan mas'ud haike cewa al-gina'u yumbitu an-nifaq fil qalbi kama yumbitu al-ma'u al-baqara yake waƙe yana tsuro da manahuci a zuciya kamar yadda ruwa yake tsuro da wannan yake tsuro da tsuro yan kaga wannan irin wannan wanda yake mai tarar da sha'awa waƙe wanda yake ba sabanin wancan nasu wanda su suka sani bai kubshe da komai an rawaito ma wannan marfu'i yanda ibn hajar ya kashi cikin at-talkhis al-habir yace haza ya dullu ala annahu fahimu anna al-jina'a allazi rakhasa fihi anan sun fahimci cewa su sahabbai idan muka kallu wannan sun fahimci cewa waƙen da annabi yayi rangwame alayhi salatu wassalam ba waƙe bane irin wannan kuma ba abubuwan kidin da gangag ba irin wa'annan bane wanda ya bada dama abin da ya bada rangwame abin da ya sani a lokacin shi ya gani ana yi a lokacin shi fa amma gina'ul a'azim amma yace waƙe na gwarawa da kayan kada kadan su wannan rukhsa ba za ta same shi ba ba za a ce an yi rangwame akan shi ba kenan muka rataye abin da waƙe imma na yanzu mawaka na yanzu da wanda suke amfani da piano wannan ba za a sa shi ba ba za su yi hujja da wannan ba ko ra'idin ba za su yi shi ba saboda ba shi bane wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama gashi sahabbai sun yi hani game da wancan yace an kira shi ne da waƙe aka ambaci sauran abubuwan nashi ranga amma akwai bambanci tsakanin su ga dukkan wani mai hankali yace dan saboda waƙe na gwarawa wanda ke tare da kayan kidin shi yana zaburar da sare kuma yana zaburar da dabi'a yana kira zuwa ga saban Allah kuma dan uwan zina ne gina'ul arab amma waƙe ko na laraba wanda aka ba su dama duka babu wannan mufasir din a ciki babu wannan banna a ciki ba zai shiga ba cikin waƙe na laraba cikin rukhsa shi ba zai shiga ba cikin rukhsa bai da ma'ana fa innahu laysa hunaka nasun an ishari bi ibadatihi ma yusamma gina'an wala duffan yace a wajen ma'aiki babu wani nasi da yazo kirara wanda yake nuna halaccin irin wannan kin wanda sahabbai suka hana wa inna ma hi qadaya a ayanu wa qala iqraru alaiha wa laysa laha umum wa laysa al-gina'u wa duff al-murakhas fiha fi ma'ana ma fi gina'u al-ajim wa dufufi hal al-musallasa yace dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su rangwamen ya ba su dama ba irin wannan kidi bane na gwarawa da anna gina'uhum wa dufuhum tuharriku al-diba wa tuhayyiju ila al-muharramat bi khilafi gina'il al-arab dan sabanin waƙe wanda yake na larabawa shi bayyata ruwa da sha'awa ba waƙe bane da ke tarar da bege kasa ahaduhuma ala wa man kasa ahaduhuma ala al-akhar faqad aqba al-khata wa kasa ma zuhurul farq bayna al-far' wal asl. Yace duk wanda ya kiyasi tsakanin wancan nasu waken da wannan na yanzu da suke yi babu ko dai wannan a tsakanin su ba alama ko dai tsakanin su yayi kiyasi wanda yake na banna kamar yanzu a nan gurin lokacin da ake yi irin na yanzu wanda zai kama da wancan na ƙwariya da ake sa cikin ruwa wajen bugaje mun san da shi a sa ƙwariya cikin ruwa a rika bugawa to wannan irin shi ake nihi ba wake ba wanda za a sa fiyano irin na yanzu kaga da ko bambanci tsakanin wancan da wannan ya wannan shi duka ya shiga cikin na haramcin ba wanda ciki aka ba da rangwame ba bai shiga cikin wanda aka ba da rangwame yace faqad akhda wa qasama azhurul farq bayna alfar' wal asl dan an samu bambanci tsakanin far'in da asalin qiyasi ko he an samu ittihad al-ittihad ma alfar' wal asl da asali da far'i su zamana sun zo daidai yace duk wanda ya kiyasa su min afsadil qiyasu abadihi anis sawaj yayi mafi munin qiyasi kuma wanda yayi nesa da gaskiya yace labaru sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zargin wanda ke sauraron ƴan mata suna waƙe a cikin wani wanda ƙarshen zamani yace zai su zamana suna sauraron waƙe-waƙe na ƴan mata wannan kuma nuni ne zuwa ga cewa haramcin sauraron kayan waƙe-waƙe wanda aka kawo daga gwarawa Bukhari ya hudo cikin Kitabul Ashr ba daga hadisin Abdurrahman ibn Ghanam daga Abi Malik da Abi Amir al-Ash'ari daga Annabi alayhi salatu wassalam wanda zai zo anan gaba cikin gurin shi wa zahir annahu sami'ahu min Hisham yace wa kad bayyanat Aisha Aisha ta bayyana mana cewa wannan ƴan matan sun kasance suna waken ne na waken da aka yi abinda ya faru ranar Bu'as rana ce ta yaki ranar Bu'as yace rana ce wadda Larabawa suka yi yaki a cikin ta mun yi bayanin ta rana ta yau Al-Imam Al-Khattabi yace rana ce sananna daga cikin ranakun Larabawa wadda aka yi yaki mai yawa tsakanin Aus da Khazraj yakin yayi shekara 120 yana gudana har musulunci ya tardo shi to wannan waken ne suke kala suke cewa kana shi'ru lazita gani yana bihi waken da suke yi da shi wake ne na siffanta shaja'a sadaukantaka da mazakunta cikin yaki lokacin da aka je zuwa ga yakin kahurai wanda zai taimaka ma daga cikin lamarin addini afa amar gina'u bi zikril fawahish yace wal ibtihar amma wake da ake ambatan alfasha da rishin kunya da haram yace wannan haramun ne ko dai Allah kiyaye a ce irin shi ne aka yi ma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye ya kyale yace Aisha da take cewa laisa bi mugunitani ba mawaka bane ta bayyana haka ne dan saboda ma'ana wai basu riki ba waken ba mawaka bane waken ba sana'arsu bane kamar yadda mun yi bayani rana ta yau yace fa amma tarannumu bil baiti wa tadribu bi sauti idza lam yakun fihi fushun fa huwa ghayr mahzurun wala qa'idun fi shahada amma yin wake da rera shi da sauti mai dadi idan ya kasance babu alfasha a ciki babu wani abu wannan ba zai suka ba kuma ba a haramta shi ba kamar wake da muke gani gashi nan da yawa cikin littattafai Imam Shafi'i yayi huce ma wajen wannan haka nan manyan malamai zan mu ga suna da baituka kamar su ishiriniya da sauransu duka wannan iri-irin su abinda ke cikin alheri ne dan mutun yana rera su wannan ba bai cikin haramci Umar dan Khattab Allah rada shi yake cewa la yunkiru min al-gina'in nasabu wal huda wa nahwa a cikin waƙe irin wa'annan ba a hana shi kamar mawaki wannan makiyayi yana kora bushashen shi yana musu waƙe wannan ba a haramta mishi ba hana mishi ba abinda suka sani da al-huda ana musu dan asako yana kora raƙuma musamman cikin dabbobi wanda suka yi san wannan sune raƙuma suna son ana tayya ana musu wake in ana musu wake dogon zango ake ci ba tare da sun gaji ba a cikin dabbobi su suke da wannan khususiyya wa qadara khassa fihi ghayr wahid min as-salaf diyawa daga cikin salaf sun rangumta wannan babu lahi a cikin shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ce musu haza iduna yace wannan shine idin mu yana so ya bayyana musu ya bayyana farin ciki da bayyana alamu na addini wa hukumul yasir da min al-gina da kuma dan kadan na wake sabani in yayi yawa har ya zama mutun dabi'a ba ga wanda ya maida shi sana'a ba shi ma wannan kin wanda aka halitta ba wanda ya maida shi sana'a ba yace kuma cikin hadisin akwai nuni akan cewa in ba ranar idi bane kenan hukuncin zai bambanta dan me amfanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace wa hadara iduna bar su ranar idi ce kenan da ba ranar idi bace da ba an ce a bar su ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya illanta maganar da cewa dan ranar idi ce sai ya nuna akan cewa idin shi yasa aka ba su dama da a ce ba idin bane idan saboda horin ciki ake so mutun ya sifanta da shi da bayyana horin cikin shi wanda ya zo ranar idi yace wa kada aqarra Abubakarin ala tasmiyatul duhu mizmaru shaytan kuma annabi ya tabbatar da Abubakar da ya kira wannan waken da gogen da suke yi ya kira shi da cewa goge na shaytan wannan yana nuni akan cewa akwai dalilin haramcin dan ba an samu ranar idi bace kaga da yace musu zamiru shaytan cikin baitin annabi goge na shaytan annabi bai ce musu ba a ba gogen shaytan bane ba dan duk abinda annabi ya tabbatar ya kyale bai musu ba to abun haka nan ne kenan asalin shi mizmaru shaytan kin ne heidi sababin da yasa aka halitta shi kasancewa ranar idin wasu da dama cikin malaman salaf daga cikin su akwai Qatada ibn Ra'amah as-Sadusi yace a shaytan qur'anuhu shi'r shaytan qur'anin shi ita ce waka wa mu'zinuhul mizmar mai kiran sallar shi shine goge da ganga wa masaiduhu shaytan kuma tarkon shi nisa sune mata tarkon shi sune mata kenan aka hada da waki ana yi da kada kade kuma da mata a gurin to wannan an hada rukunin haduwar shaydan ka tabbatar da ba kananan ba ogan ma yana nan yana zamne dan saboda an riga an kirayo shi an hada rukunin yazo ana neman shi an rawaito wannan daga hadisin Abi Umama hadisi marfu'i wa kad waradat ash-shari'a bi rukhsa lin nisa'i li da'fi uquluhunna mimma hurrima 'ala ar-rijali min at-tahalli wa at-tazayyun bil harir wa az-zahab musulunci yan uwa idan mutum yana karanta shi ya san hakikanin me ke cikin shi zai san irin yalwa da kuma fusha da kuma wannan hikima da ya kumshi da ita yace a cikin musulunci abubuwa da dama mata saboda raunin hankalin su abinda aka haramtawa maza su sai aka musu rangwame akan shi misali ado da zinari da azruha da aka rena hankalin su sai aka ba su dama su amma namiji shi sai aka haramta mishi haka da alhariri da zahab yace an su maza dan kadan aka halitta musu ba mai yawa ba to haka nan wajen waƙe-waƙen ma ranar horin ciki na ba maza aka ba dama ba matan duk da mazan su kasance sun bi matan amma jumhurun malamai sun tayi akan cewa ad-darbu bid-diffi lil-gina'i la yubahu fi'luhu lir-rijal waƙe da gami da kidi ayi shi ba halitta shi ba ga maza dan kamanceceniya da mata ne suffa ce wadda mata saboda ga dalilin can da yasa saboda raunin hankalin su aka ba su rangwame a ranar idin ma da ranar horin cikin ake magana wa huwa mamnu'un minhu namiji an hana shi gami da wannan in yayi yayi kamanceceniya da mata wannan ita ce magana Auza'i da Ahmadu wanda al-Imamu al-Halimi ya faɗe shi da wasunsu daga cikin malaman Shafi'i suka ce wa inna ma kana yadrubu bid-duhuf fi ahadin nabiy su an-nisa'u aw man yushabbihu bihin min al-mukhannisin yace sani ka sani cewa waɗanda suke buga ganga a zamanin Annabi ma alayhi salatu wassalam ko ranar horin cikin sune mata da ƴan daudu amma namiji shi an halice kuma a hudda shi daga cikin gida ba su huta cikin gida ba wannan sa'alata nafihi wanda ya nassanta akan cewa an kore shi gami da maza ko ranar horin cikin al-Imamu Ahmad da Ishaqa dan aiki da wannan sunna sahihiya an tambayi Ahmad gami da mukhannas mata wa wasa an yuhajja anhu fa qala kasbul mukhannas khabisun kasbuhu bil gina naqalahu anhu al-maruzi an tambayi Ahmad aka ce mishi dan Daudu ne ya mutu ya bar dukiyar shi yace in ya mutu ayi mishi haji sai yace ai aikin kasuwancin dan Daudu khabis ne khabis mummunan abu ne aikin shi shine da waƙe ne da waƙa yake tara kuɗin yayin duk mawaki da ya tara kuɗin shi da waƙa dan ya bari ma yayi wasiya ce a mishi haji ba za a mishi ba dan kuɗin haram ne a cikin tahrimud darbul mukhannas hadithun marfu'un kharrajahu al-imamu ibn majah bi sanadin da'if a cikin haramcin buga ganga haga dan daudun ma akwai hadisi tunda yana da rauni sai yace wannan yawaita bayanin ta na dauki bayyana bayani kanta saboda mas'ala ce wanda a wannan zamanin ta watsu ana nasaba ta ma ga addini waken da kidi da ganga an nasaba shi ma ga addini ba zancan halacci ba fa amr gina ubi gairu darbu biddaf yace amma waƙe wanda ba tare da an gama shi da ganga ba wanda babu ganga kawai waƙe ne fa in kana ala wajhul huda'i in ya kasance aka dabbobi ne ake ma waƙe wannan su da kuma nasafa huwa ja'iz wannan ya halitta duk wanda yake makiyayi mun munyi kiwo mun san da wannan duk wanda yake makiyayi ya san makiyaya da waƙe in dare yayi dabbobin suke san wannan musamman ma raƙuma wa kadru yati rukhsa fihi an kasirun min as-sahaba an hekaito rangwame daga diyawa daga cikin sahabbai shi yasa komai in ba sanin sha'anin shi kai mutum ba ya san menene khususiyar shi sai sa kake ga kulani da manyan radiyika suna yawo da su wannan ita ce hikimar da ta sa suke buƙatar su yace wa nasabu shabuhum bi shabihum bil qada al-imamul harawi haka ya fada yace wa haza min babil mubahat allati tafau ayanan liraha wannan abubuwa ne na halak wanda wani lokaci an halitta shi dan saboda sama zuciya hutu wanda yake na waƙe na baki wanda ba tare da sa ganga ba fa amma tagannil mu'min fa inna ma yanbaghi an yakunu bil qur'ani ce amma waƙe na mummuni shi kamata yayi a ce qur'ani ne waƙen shi haka aka yi su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa minna man lam yataganna bil qur'an bai tare da mu wanda bai wadatu ba ko kuma bi qur'ani bai zame mishi waƙen shi ba a wata akwai fassarar da ake cewa man lam yataganna bil qur'an wanda qur'ani bai zame mishi waƙe ba abinda suke nihi wasu yace an yaji aruhu iwadan anil gina ya mai da qur'ani shine madadin waƙen shi ya rika jin dadin shi yana jin dadi lokacin da yake karatun alqur'ani shi zuciye shi tana samun hutu da kuma samun kamar ita ce matsayin waƙar shi wannan an rawaito ma'ana daga Abdullahi dan Mas'ud shi yamma wannan hadisin wannan fasara cewa man lam yataganna bil qur'an ba wadatuwa ba wanda bai yi waƙe ba da qur'ani yace amma waƙe wanda ke zaburar da sha'awa da dabi'a wannan ba halitta shi ba ga namiji ko ga mace kamar irin na zamanin yanzu da ake tai wannan babu zancen halaccin shi wala istima'u ko sauraron shi ba halitta ba yace fa innahu da'in ila al-fiski wal fitna fi din wal fujur dan shi yana kira ne zuwa ga fasikanci da fitina cikin addini da kuma fajirci sai a haramta shi kamar yadda aka haramta kallon mace zuwa ga sura mace mai kyau an haramta yace fa innal fitna tahsulu bin nazru bi sama dan fitina tana tabbatuwa da jin ko kuma da sauraron da jin ko da sauraron balle yanzu da duk muryata ma sai an shiga an tace an gyara ta to wannan ya shiga karkashin haramci waznul aznul istima mace ne haza ja'ala annabi sa shi yasa annabi ya sanya zina kallo ita ce gani zinar kunne shine sauraro wala khilafu bainal ulama al-mu'tabirin fi karahatil gina babu sabani ko daya tsakanin malaman da aka doke su malamai akan karhancin waƙe da zargin sauraron shi babu wanda yayi rangwame akan shi irin wannan na banza hake magana yace an hikaito rangwame daga wasu malaman Madina an rawaito daga Imam Ahmad daga Ishaqa yake cewa an tambayi Malik amma yurakhasu fihi ahlul Madina min al-gina an tambayi al-Imam Malik tambaye tana cikin mudawwana an bambanta ba aka ce mishi waƙe da wasu suke rangwame suke ba da dama shi Malik a cikin garin nan na Madina me kake gani kanshi yace inna ma yafaluhu inda al-fusaq waƙe a wajen ma'aikin fasikai ne mutanen kirki bai yin shi haka amsa al-Imam Malik ta kasance haka nan Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami yana cikin malaman Madina Ahmad ya nasanta akan hikaito abinda aka hikaito daga gare shi Ahmad yake cewa al-gina'ul ladhi warada fihi ar-ruqsa huwa gina'ur raqiba ataynakum ataynakum waƙen da aka halitta shine waƙen mahayin doki ko wanda suka hayo wanda ake cewa ataynakum ataynakum da aka kai Fatima Allah ya rada ita lokacin da aka yi ta gidanta hadisin ya zo annabi alayhi salatu wassalam suna tahiyya sadada ba magana komai yace musu haka ake kai amarya ko babu waƙe ku rika cewa ataynakum ataynakum ga zai musu wani dan waƙe wanda magana ce wanda ta kumshi alkhairi wa amma istima'ul alatil malahi almutirba almutalaqat min wada'il ajim yace amma sauraron kayan kada kada da waƙe wanda suke motsar da bege da sha'awa a zuciyar nan haram ne an yi ijma'i akan haramcin shi bu musan malami ɗaya da ya kawo rangwamen shi ba duk wanda ya kawo rangwame a cikin shi gami da wani liman ga wani shugaba to ƙarya ya mushi kirkire ya mushi babu wanda ya halitta wannan al-Imam Ibn Hazm shi ya tahi akan halacci shi yasa ya kausasa halshi akan haka wa amma daful arabu al-khali an al-jala'il yace amma ganga ta kauyawa wadda ta wohinta gami da wannan sautittuka wanda aka gyara malamai sun yi sabani akan shi akan mazhaba guda uku na farko an rangwamce shi ga mata a sake wannan ku an rahoto daga Ahmad kamar yadda ya gabata haka yanzu cikin al-Muguni na biyu an rangwamta wannan lokacin da za a kai amarya shine wanda aka rahoto daga Umar ibn Abdul Aziz da Auza'i maganar da dama ji cikin malamai na uku cewa ba a rangwamta shi ba ta kowane hali ita ce magana Ibrahim an-Nakhai da Abu Ubaida da jama'a da dama daga sahabban Abdullahi dan Mas'ud cewa suna yattabi'una ad-dufufa ma al-jawari fil azqa fa yuharriquna suna bibiyar yan mata gida-gida inda suka ji ana kidi su amshe su kona ganga Hassan yake cewa laysa ad-dufu min amrul muslimin fi shay ganga a cikin sha'anin musulmai ba komai bace yake nihi irin wacce wanda aka yi bayanin abin nan haramcin nata an tambaye Ahmad Gami da haka yi tawakkufi yayi taraddudi akan wannan bai ce komai ba a wani lokacin da aka tambaye shi an ce ma Ahmad addufu fihi jars kala la yace aka ce mishi gangawa da akwai qararwa a cikin ta za a yi yace a yayi nasi kenan kaga qarar anan akan hani al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala Yazid ibn Harun yake cewa dafu at-tagalis darbu dafi wa qala Yusuf yake cewa at-tagalis an taqaud al-jariya wa subyan ala afwahi durki al-abuna bid-dibr shine wanda aka hana yan mata su zo su yi zamne a bakin kofa suna a titi suna wake suna kada kade wanda wannan an haramta shi Ibn Rajab dai a ƙarshe yake cewa mun shinkuda magana a cikin littafin da muka yi al-Gina' wa alatul lahwi cikin littafin da na wallafa littafi guda nuzhatul asma fi mas'alati sama yayi littafi guda wanda madabu ne yana yawo an dawwala shi yana yawo mun manta bana aika shi mai bukata ya duba shi littafi ne wanda Ibn Rajab kawai yayi shi akan abin da ya shahi waqi rahimahullahu ta'ala da kada kade wanda yake nuna mana malaman musulunci babu abin da suka bari duk wannan bayanin da ya shinkuda ba duka ko rabin shi ban kawo ba amma kuma duk da haka shi ma duk abin da ya kawo kin yake cewa Allah mashi rahama ya shinkuda maganar a can cikin wancan littafi nashi mai albarka Adi ibn Hatim ya rawaito yake cewa laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin baban mun wurin kiyo babu sunnatul muslimina li ahli sunnatul idain li ahli alislam sunnar idi guda biyu ga musulmai nan yace wa garikta sar alaihi isma'ili ya takaita da abu nu'aym da abu zarrul harawi yace awaddu'u fil idi da addu'a ranar idi da addu ibnu rashid yace abinda bukhari yake nihi tashifi ne yana nihin wargi ranar idi fa ya dace da hadisin da za a kawo nabi na aisha yana ai kasance addu'ar da yake nihi ana iya amsar hukuncin addu'a min babu aula tunda an dauki hukuncin kada kade ya kawo shi min babu aula hadisin da za a yi addu'a Allah karba mana Allah maimaita mana da za a yi ranar idi bukhari yake nunin halaccin shi game da min babu aula tunda an halatta waka wannan da kada kade a ranar idi min babu aula a halatta wancan kuma wannan yana nuni hadisin wasila da yake cewa laqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawmal idi ya gamu da annabi ranar idi yace taqabbalallahu minna wa minkum sai yace na'am taqabbalallahu minna wa minka a cikin sanadin shi akwai Muhammad ibn Ibrahim Shami da ifi ne mun ga hadisi ne da ifi yazo da cewa taqabbalallahu minna wa minkum ranar idi go to amma Bukhari ya nuna maka ya halitta ba da shi muke aiki ba da ifin hadisin ta huskar dokan hukuncin min babu aula tunda aka halitta kidi da ganga min babu aula a halitta taqabbalallahu minna wa minkum duk da yazo cikin hadisi da ifi wannan ishara ce ta Bukhari abinda ba sarrahawa yake kirara ba marfu'i ne Baihaqi yake cewa daga hadisin Ubadah ibn Samit yace an tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalika fi ahlul kitabaini aikin ahlul kitabaini yace ya kasance daga Jubair ibn Nufair ya kasance sahabban Annabi in sun gama ranar Idi sun hadu bangaren suna ce ma bangare taqabbalallahu minna wa minkum Allah karba mana da mu da ku wannan yake nunin halaccin yin haka nan kin sai babe na hudu babe na hudu al-Imam al-Bukhari yake cewa babul akali fil fitri qabla al-khuruj baban dake bayanin cin abinci cikin azumin sallah karama sallah azumi sallah azumi qabla al-khuruj kafin mutun ya huta cin abinci kafin a huta hadisi na 953 al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Abdurrahim yace hadathana Sa'id ibn Sulaiman akhbarana Hushaym akhbarana Ubaydullah ibn Abi Bakar an Anas ibn Malik qala yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yagadu yawmal fitri hatta ya'kulu tamarat annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar idi bayya huta har sai ya ci wasu ɗan dabinai har sai ya ci ɗan dabinai wa qala murajja ibn raja yake cewa haddathani ubaydullah ibn abi bakar haddathani anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya akulu hunna witran shi kuma yana cin sa akan mara ko uku ko biyar ko bakwai wannan hadisi ne wanda bukhari ya kadaita da shi muslim bai huddo shi ba a cikin sahihin shi wa inna ma zakara abin da yasa ya ambaci mutaba'a ta murajja ibn raja saboda fa'idodi guda uku yace wa qala murajja ibn raja haddathani nan mutaba'a ce al-imam al-bukhari ya ambata daya daga ciki hadisin ankarahul imamu ahmad al-imamu ahmad yayi inkarin shi daga ruwaya Hushaym yace Hushaym yana bada labari ne daga Muhammad ibn Ishaq daga Hafs ibn Ubaydullah daga Anas yace ya bamu labarin shine Aliyu ibn Asim daga Ubaidullah ibn Abi Bakar kamar yadda Ahmad dan shi ya kaito daga wajen shi kenan wannan hanyar da Bukhari ya kawo Ahmad ya yi inkarin ta shi yasa sai ƙara mata mutaba wanda Hushaim ya rawato shi daga Ishaq daga Habs kamar yadda al-Imam Ahmad ya ambata wanda Tirmizi ya kawo ta shi ma ya inganta ta kamar yadda Bukhari yayi hakanan Hushaim ya rawato shi da wannan sanadin Imam Ahmad yake cewa da Yahya ibn Abi Shayba da wasun su bai haƙi yake cewa Sa'id ibn Sulaiman ya rawato shi daga Hushaim da sanadi guda biyu duka ya tabbata kuma yana nuni akan cewa hanyoyin guda biyu dukkan su ingantattu ne mahfuzai ne abinda ya tabbata daga Hushaim sai ya bayyana cewa Bukhari an yi ma Hushaim mutaba'a akan wannan ruwaya da ya huddu yace wa yaqulu hunna afradan yana cin su daidai ku haka yi cikin musnad na Imam Ahmad madadin ya kula hunna witran wanda ibn khuzaima cikin sahihin shi da darar qudni sun huddo shi da cewa ya akulu hunna witran kamar yadda bukhari ya huddo muraja ibn raja an yi sabani a cikin sha'anin shi abu zur'a ya ce mausu siqa ne amma wasun su sun kuma raunana shi kamar yake cikin tahzibul kamal kuma ali ibn asim ya yi mushi mutaba'a daga anas ya kawo da hanyar shi cewa ma kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fidrin qaddu hatta ya akulu tamrat annabi bai taba huta ba sallallahu alaihi wasallam ranar idi sai ya ci wasu ɗan dabine bai taba huta ba sai ya ci ɗan dabine wanda ahmad ya huddo shi haka ibnu shahin cikin kitabul idaini littafi gare shi ibnu yawmul wannan al idaini ya ƙara salasan ya ci guda uku annabi yake ci anas ya zo cikin ruwayi shi ce salasa tamrat dabine guda uku kaga ya bayyana kamar yake cikin musnad ko khamsa wa in sha'a zada illa an yaj'alahunna witran yace in ya ga dama yana iya ƙarawa sai dai ya bar shi dai a matsayin wuturi a matsayin maraƙin fa'ida ta biyu cikin ruwaya ta muraja ibn raja akwai ƙarin wai dalilin da yasa yake zanawa dalilin da yasa bukhari ya ka mana mutaba'a ta muraja ibn raja a cikin shi akwai ƙarin da muka samu na cewa ya kulu hunna witran yana cin sa a matsayin mara wanda a ruwayar ta harko babu ita ita bukhari yake so ya ba mu fa'ida hadisiya fa'ida ta uku anna fihi at-tasrih bi sama'i ubaidullah lahu min anas akwai ya bayyana cewa Ubaidullah ya ji daga Anas mun ambata cewa nau'i ne na ziyada hadisin bai kasance ba akan sharadin shi shi yasa biyo shi da wannan dan saboda bayanin karfafa shi malamai da dama sun so ranar idi mutun ya ci kafin ya huta zuwa ga sallar idi karami idil azmi daga ciki akwai Aliyu da Ibn Abbas su sun rawaito cewa sunna ce ta ma'aiki alaihi salatu wassalam haka Ibn Umar yake aikatawa Ummu Darda take cewa ku saba ma Yahudawa dan su bi sun fidiri a ranar Idin su sai sun komo musu bude baki daga Sa'id ibn al-Musayyib yake cewa an sun kasance mutane haka ake umartar su mutun ya ci wani abu kafin ya tafi Idin azumi sannan in ya komo sai ya komo wace wannan ita ce sunna mutane haka suke aikatawa ita ce magana Abu Hanifa da Sauri da Malik da Shafi'i da Ahmad da wani su shi yasa cikin risala da Askari da Muktasar duka zan mu ga suna bayanin wannan dan saboda ita mazhabin al-Imam Malik ne nakhai yake cewa in mutun ya ga dama ya aikata in bai aikata ba babu laihi bisu kula da wannan ba Ibn Mas'ud yace in mutun ya ga dama ko bai ci ba laihi bane wala Allahu arada abinda yake so yi bayanin cewa yana nihin cewa ba wajibi bane cin abincin kafin ka tafi sallah wannan shine bayani akan haƙin shi amma cewa wane yake abinda yayi shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yace wanda jumhurin malamai suke kan haka munna Shafi'i shi a wajen shi barin haka nan kin ma makaruhi ne barin haka nan kin ma a wajen al-Imam Shafi'i makaruhi ne ya bayyana cewa abinda yasa ake so a ci ranar Idi gaugawa zuwa ga bude baki dan saboda mutun ya saba ma aiki na Ramadan kai wata guda da sahibaka cin abinci da sahiya baka yin abinci har dare to yanzu kuma tunda yau tabbude tunda sai ka buda da wannan ka buda da cin abinci ka saba ma kwanukan wannan 30 a wata ruwaya ta Ummu Darda mun gani ya ce ku saba ma Yahudawa saba ma Yahudawa wa kad ullil bi anna sunna ta'khiru salati wa min fidr wasu sun illanta shi da cewa sun kawo illa sababin shi shine cewa ana son a jinkirta sallah ta ranar azumi sai kasance abincin kafin a huta mutun ya samu nutsuwa kuma cikin hankalin shi kwance saboda yayi wata guda bai cin abinci ba kai in aka bar shi yau ma aka ce sai ya fito daga sallah zai tafi sallah yana Allah Allah a kari ya komo a ya kariya to amma aka ce mishi tunda sai ya kariya da in ya so ya tafi sai ta yi ayi sallallahi alaihi wa tunanin wani abu shine wasu abin da suka kawo illan wannan kin shi sababin shi in ana yawan cewa illantawa anan kan mutun yayi tunanin illa da ma'anarta da yake tunani illa ana nihin abun nan ta cikin usulul fiqh illa ta cikin usulul fiqh ba ta wannan ba babu na abun nan ne ko na hudu ne ko Ibn Rajab ya kawo sababin da yasa ake son yin haka kin bayan sababi na abun nan Ibn Qudama yake cewa lana alam fistihbabi ta'jilul fidr yace bamu san ba wani sabani cikin cewa ana son gaugauta anje Ibn Qudama gaugauta bude bakin nan ranar Idi babu sabani tsakanin malamai an rawaito cewa zabi ne mutum ya ga dama yayi ko kamar yadda dai muka yi bayani can yace wal hikimatu fi istihbabit tamr lima fil hulum min taqawiyatil basr allazi yudaifuhu sawm hikimar da tassa hikima ta dabi'ance bayan hikima ta shari'a hikima ta dabi'a dan saboda zaki yana da kokarin karfafa maido da gani da rauni ya sabbaba shi saboda azumi duk lokacin da mutum ya kasance ya wuni da yunwa zai ga ganin shi ya rage ganin shi ya rage dan an kai can mare ta ma sosai zamana karatu ba zai iya yin shi ba da kirki wanda ma muke kokari dan saboda wannan kurciya ce amma idan tsoho ne aka kai wancan lokacin ba ya iya yin karatu ba saboda idan yayi rauni to amma kayan zaki shi yake da gaugawan maido da ganin shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya umarni da shi da wannan sahiyak kuma haka nan wajen bude baki shine sababin da yasa yayi umarni ayi haka nan da shi a fara bude baki da kayan zaki in ba a samu ba yace kayan marmai duka dai kayan zakin ne wali annal hulu mimma yuwafiqul imanu wa adru bihi almanam dan saboda shi zaki kuma shine yake fassara imani kuma a mahulki ma an akai mahulkin shi ana fassara shi da imani kuma da shi zuciya take yin kalankalan kuma shi yahi sauki gami da wani abu a ce daga buda baki shinkawa ce zai buda ko tuwon laushi yayi nauyi amma kayan zaki ko shayi ko wani lemu zai kasance yana da sauki wa min thumma istahabba ba'd tabi'ina daga nan ne wasu daga cikin malaman tabi'ai suka ce mustahabi ne mutun ya bude yayi kayan kullun bude bakin shi da kayan zaki yana taimakawa sosai wajen maido da gani kamar zuma yadda ibnu abi shayba ya kawo daga qurra da wasun su da dama maganganun su akan wannan suka ce innahu yahbisul bawli yana kame bawli me yin haka nan ba zai kasance ba yana salsala bawli dukkan shi wannan cikin haƙin wanda yake iya yin haka ne dan kaga wannan malamai gabaki ɗaya suna nuna bayyana hikima duk wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ko yace ayi kaza to mu tabbatar da cewa akwai hikima ta kowane janibin hikima ta bangaren duniya da hikima ta bangaren addini da ita dama wannan an san cewa akwai ta ko mun san ta ko mu sani ba ita akwai ta amma hikima ta bangaren duniya ita malamai suna bayyana wannan in ga nan zan mu takaita wanda muka wada daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum wa rahmatullahi